duk da yake babu bayananun alƙaluma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya. Amma illar da cutar ta yi ga ƙasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala. Abba Galadima shine shugaban ƙungiyar zabaya ta Najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
Da mutanen mu gaskiya mutane na masu buƙatar taimako. To kuma gaskiya ƙarancin taimako ya samu ƙware akan sanadiyar COVID-19. Saboda gadori sadda babu COVID-19 gurgudu muka rubuta mu gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa. Amma yanzu abun ya yi ƙaranci ƙware da gaske.
A wasu daga jihohin arewacin Najeriya inda ake da matsanancin zafin rana, baya ga wannan matsalar ta ƙarancin taimako da suke fuskanta, ba su da ƙarfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin ƙarfi don samun dogaro da kai.
Tunda yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce Manuri Tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cinye mishi kai. Wallahi yana buƙatar tallafin nan kuma nayi ta roƙon cewa ruwan Allah ya taimaka mishi har yanzu. Kuma shi kasa hakan ya kasance har ya mutu. Yanzu muna da mutum uku in sun ka mutu cikin shekara uku sanadiyar ciwon kansa. Akwai Aisha Hassan, akwai Basiru Abubakar, akwai Aliyu Garba. Akan sanadiyar kansa wallahi sun ka mutu ciwon daji. Kuma gaskiya ba za mu ce komai ba game da mai girma sarkin musulmi wallahi don yana taimakawa.
Sai dai a jihar Kebbi matar gwamna Dr. Zainab Abubakar Bagudu wadda ta cire tuta wajen yaƙi da cutar ciwon daji ko kuma kansa ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin COVID-19 domin rage raɗaɗin halin da suka samu kansu a ciki.
Is to include our special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed.
Mai ba gwamnati shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan Maimuna Suleiman Jega wadda ta maganta a madadin matar gwamnan ta ce an saka zabaya ne su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarraba wa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta.
To take home and use for your special needs.
Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan duba da irin wahalhalun da suke fuskanta. Akan hakan ne ma ta ƙara da yin kira ga jama'a akan
show care, provide support and also treat
a nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko ƙyama ba. Kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadinsu da aka ƙiyasta ya haura miliyan 2 a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.